yayin da iyalai ƴan uwa da dangi na ci gaba da jimamin akalla mutum 100 da suka mutu sakamakon wata fashewa a wata haramtacciyar matatar mai dake dajin Abezi na karamar hukumar Ohaji Ebama ta jihar Imo a daren Juma'ar da ta gabata. Jama'a da dama kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyin nasu akan wannan iftila'in da ya fada wa al'ummar jihar. Koda yake gwamnatin Najeriya ta riga ta dora alhakin mutuwar waɗannan mutanen akan masu wannan haramtacciyar matatar mai, galibi mutane musamman masu fashin baki kuwa na cewa sakaci da kuma gazawar gwamnati wajen samarwa al'umma abin yi ne yasa ake tururuwa zuwa haramtattun matatun mai.
It's unfortunate that oil bunkering happens before the very eyes of law enforcement agencies and they do something about it.
Wani marubuci Dr. Aman Zobi ne yake cewa abin takaici ne satar mai na faruwa ga ban hukumomin tilasta doka kuma ba sa kome game da ita saboda duk an bata su, kuma zaka tarar cewa galibi masu satar mai matasa ne da ba su da aiki kuma gwamnati ba ta tallafa musu da yasa suke neman hanyar taimakawa kansu abinda suke bai dace ba, amma halin da suka tsinci kansu ne yasa suke abinda bai dace ba, kuma hukumomi ba sa daukar mataki saboda suna daya daga cikin matsalolin da ke addabar kasar.
The government's inability to create job for the people has given room for this. Also the government's inability to revamp our own refineries.
Gazawar gwamnati wajen samarwa jama'a aiki ne janyo wannan, kuma gazawar gwamnati wajen farfado da matatun manmu ya samarwa wasu haramtattun wuraren gudanar da harkokinsu, inji Dr. Ositamosu, yayin da Mr. Morris Obunna, wani dan asalin karamar hukumar Ohaji Ebama inda gobarar ta auku, na cewa gwamnati ta ki ta kula da su tun da dadewa, shi yasa matasan yankin ke fita suna neman hanyoyin raya kansu.
Over the years, the government has neglected them, so the youth have to go out to resort to other means of surviving.
To ko me cece mafita?
The only way this kind of thing can stop is if government will take deliberate steps.
Hanya kadai da za a iya daina irin wannan abin ita ce in gwamnati za ta dauki matakai kwakwara don tabbatar da cewa an samarwa akasarin matasan mu da ke kara zube abin yi, saboda idan suna da abin yi ba za su tsunduma cikin satar mai ba, kuma idan muna da jami'an tilasta doka waɗanda za su tabbatar cewa ba jurewa irin wannan haramtaccen aiki ba, tabbas mutane za su daina, inji Dr. Aman Zobi. Yanzu rundunar 'yan sandan jihar Imo ta ce tana gudanar da bincike kan wannan gobarar da zummar gano ainihin musabbabinta, yayin da gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin kama masu wannan haramtacciyar matatar mai. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.